الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد درسنا اكو اчкин للتاهم الاصول الثلاثه نا شيخ مالمي محمد ابن عبد الوهاب الله يرحمه اغديشي مالك تشاو انواع العباده التي امر الله بها نوع كان عباده وند اوبنجي سبحانه وتعالى يي امرني دسو مثل مثال الاسلام اكو مسلمتي والايمان اكو ايماني والاحسان اكو كيوتتاوا sannan kuma na daga cikin shirye hallau wa minhu addu'a'u akwai addu'a wal khawfu da tsoro war raja'u da kauna wat tawakkul da dogaro war ragaba da kwadayi war rahaba da tsoro wal khushu'u sannan kuma da nutsuwa wal khashiya shi ma iya doka ma'anan tsoro wal inaba da tattara al'amuran ka gaba daya ka koma ga Allah subhanahu wata'ala wal isti'anatu da neman tanyo والاستعاذة دا نيمان كاريا والاستغاثة دا نيمان آغجي والذبح دا ينكا والنظر دا الدول وغير ذلك ما ليتش دا وسن ون من العبادة ندق الدنج عبادة التي أمر الله بها وطن دا ألا يي أمر نيدسو ما ليتش كلها لله دكا وطن أبا بند أكا أمبتامك أبايا أنا ينسوني دان ألا أدعى ذاك كروك ألا zaka ji tsoro akwai kalan tsoro na dabi'a akwai tsoro wanda Allah kadai yake ma misali Adam zai iya tsoron kura ko zaki wanda dabi'a ce wannan kuma ba za ka kawo mutun da laihin wannan ba amma irin tsoron cewa wani zai talauta ni wani zai mun kaza wani zai yi kaza wannan haramun ne kuma duk wanda ya shi ya sarrafa wani abun da ake yi wa Allah ya jingina shi zuwa ga wani Allah irin wannan tsoro na jin cewa lalle abu kaza zai iya samu na za'ai kaza wannan Allah yake ma irin wannan tsoro war raja'u sanna ana kauna ta rahama ta ubangiji subhanahu wata'ala kamar da insha Allah dalili ana ga malam zai kawo su gabaɗe akan haka malike ta waɗannan ababe gabaɗe ana yin su ne kullu halillah dalilin malam akan wannan maganar wa annal masajida lalle wuraren sujada ko kace masallatayya ko kace wuraren bauta lillahi na Allah ne shi kadai fala tad'u ma Allah ahada karku sanyawa karku kiraya tare da Allah kowa yana karku kiraya kowa tare da ubangiji subhanahu wataala malice faman sarafa minha shay'an li ghayrillah duhu mutumin da ya sarrafa wani abu daga cikin ababen da aka ambata a baya li ghayrillah yayi shi dan wani Allah malice fa huwa mushrikun kafirun ya zama mushriki kafiri Allah kare mu. والدليل قوله تعالى دليل akan haka fadar shi madaukakin sarki. ومن يدعو مع الله إلها آخر. Dukkan wani wanda yake kira مع الله tare da Allah إلها آخر wani abun bauta na daban la burhana lahu bihi. Bayyada wani hujja akan wannan abun da yake yi. Fa innama hisabuhu inda rabbih to sakamakon wanda ya aikata haka sakamakon shi yana wajen Ubangiji subhanahu wataala. Sai Allah ya bayyana mana wani bangare wannan sakamakon kar ya taba tsammanin cewa zai samu sassabci Allah ya ce innahu la yuflihul kafirun Allah baya bada cin nasara ga kafirai Allah baya sassautawa kafirai mal yace wa fil hadisi yazo a cikin hadisi kuma manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa addu'a mukhul ibada ita addu'a ita ce bargon bauta nan kenan dalili ne akan cewa ibada bauta ce ga Allah subhanahu wataala sannan kuma ubangiji subhanahu wataala yake cewa wa qala rabbukum ud'uni ubangijinku yake cewa ku kiraye ni astajib lakum zan amsa muku innal ladhina yastakbiruna an ibadati Allah ce kaga wadanda suke yin girman kai game da roƙona Allah ce sayadkhuluna asannu za su shiga jahannama utar jahannama dakhirin suna makaskanta to wannan dalili ne akan cewa lalle addu'a bauta ce dan haka kar mutun ya sarrafa ta ga wani Allah kuma anan Allah yana jan hankalin cewa waɗanda suke girman kai ba sa addu'a to waɗannan mutanen kuma tabbas Allah zai sadar da su zuwa ga wutar jahannama Allah kare mu abu nabi da malam ya ambata shine tsoro sai malam ya ce wa dalilul khawfi dalili akan cewa tsoro ibada ne Allah yake cewa fala takhafuhum kar da ku ji tsoron su wa khafuni ku ji tsoro na in kuntum mu'minina in kun kasance masu imani kena in buku ji tsoro na ba masu imani bane ku a yau zaka ga mutun yana tsoron wani da sunan malami ne ko kuma shehun shi ko waliyin shi yana ga ma cewa duk abin da yake yi wannan waliyin nashi ko malamin nashi iya da tsarrufi ko kuma yana ma ga abin da yake to irin wannan tsoron ka sarrafa shi ga wani Allah haramun ne kuma zai iya huddaka daga cikin musulunci wa dalilur raja'i dalili akan kaunar rahamar Allah qauluhu ta'ala fadar shi madaukakin sarki faman kana yarju duk wanda yake kaunar liqa'a rabbihi haduwa da Allah yana jin dadin haduwa da ubangiji yana kauna ya hadu da ubangiji subhanahu wataala ya Allah sa mushi Allah ya sa shi gidan rahama Allah ya ce faly'amal amalan salihan ya aikata aiki nagari kenan ba wani zaka je ka dogara da shi ba aiki zaka zage hannanka kawai ka aikata wannan aikin kuma dole zaman to amalan salihan aiki nagari sai Allah ya ce wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada kuma kariya hada bautan ubangijin shi da wani sannan malaika dalili na gaba akan abin da ya shahi dogaro yace wa dalilut tawakkul dalili akan tawakkali Allah yake cewa wa ala llahi ga Allah ne huwa falyatawakkalil fatawakkalu in kuntum mu'minin wa ala llahi fatawakkalu in kuntum mu'minina ga Allah za ku dogara in kun kasance masu imani kenan duk wanda bai dogara ga Allah ba kenan alaman cewa ba mai imani bane ba sannan kuma Allah yake cewa man yatawakkal ala llahi duk wanda ya dogara ga Allah fa huwa hasbu to Allah ya wadatar mushi bi mana ka rike Allah ka dogara da Allah ya wadatar maka akan komi ya wadatar maka akan kowa sai malam zai ka dalili akan ar-ragaba kudayin aljanna rahaba tsoron wuta khushu'i nutsuwa sai ka su a cikin aya guda cikin suratul anbiya aya ta 19 daidai Allah ke cewa siffar mutanen kirki innahum sun kasance kanu yusari'una suna gaugawa fil khairati wajen aikata ayyuka managarta na alheri wa yad'una kuma Allah ce suna roƙon mu ragaban suna masu ragaba suna da kwadayi na aljanna wa rahaba kuma suna tsoron wuta wa kanu lana khashi'ina kuma sun kasance masu tsoro ne a gare mu bima na masu nutsuwa ne masu tsantsantar da kankantar da kansu ga Allah subhanahu wata'ala dalilin mala akan al-khashiya qauluhu ta'ala fala takhshawhum karda ku ji tsoron su wakhshawni ku ji tsoro na sannan kuma dalilin malam akan al-inaba cewa ita ma tana daga cikin dangin bauta wanda ba a ma wani sai Allah shine al'amuran ka gaba ɗaya ka miƙa su zuwa ga wani yanzu akwai wanda zaka ga da sunan malamin tsubbu wani mai mulki ne ko mai kuɗi ne ko mai kaza ne yana ga cewa harakan shi da yake taya na kasuwa a dalilin wannan mutumin ne a dalilin wannan dan tsubbun ne a dalilin wannan dan cin karen ne a dalilin wannan bokan ne ya tattara al'amuran gaba ɗaya ya tarkata ya bashi har yana mushi barazanar cewa in ba dan mu ba kai wane ne akwai dan tsubbin da yake suke hadi wa wasu cewa in ba dan ni ba kai wane ne to kaga kenan wannan alama ce akan ya tattara al'amuran gaba ɗaya damka ma wannan to irin wannan al'amari ina ba wannan tattara gaba ɗaya zaka tattara ne ka koma zuwa ga Allah ba ga wani ba Allah yake cewa anibu ila rabbikum ku karkata ku je zuwa ga ubangijinku wa aslimu lahu ku meka al'amuranku gaba ɗaya zuwa gare shi kenan ba wajen wani ba zaka meka lamarinka zaka meka shi ne zuwa ga Allah subhanahu wataala malike cha wa dalilul istighasati dalili akan al-isti'ana dalili akan neman tanyo bana kana cikin wani abu Allah ya aga za maka ya taimaka maka qauluhu ta'ala iyyaka na'budu ya ubangiji gare ka muke bauta wa iyyaka nasta'in kuma ya ubangiji gare ka muke neman tanyo a cikin al'amuran da muke gaba da Allah ka taya mu sannan malike cha wa fil hadisi yazo a cikin hadisi manzo Allah ke ta idhasta'anta fasta'in billah idan zaka nemi tanyo ka nema a wajen Allah wa dalilul isti'aza dalili akan neman kariya wanda galibi zaka ga mutane suna zuwa a baka abin rataye rataye ko binne binne ko wane ne ka binne ka rataya ka sha kai wane ne kai turare duka me ake nema kariya daga miyagu daga wane ne kai dai abubuwa da yawa wanda in mutum bai karanta aqida ba wallahi yana cikin tashin hankali in kaga wani abin da dan adam zai yi ya kai shekara 30 40 a duniya 50 da irin aqida da yake dauke da ita wallahi sai ka zauna ka mashi kuka kwata kwata bai yi da nutsuwa bai ma san ina aka dosa a cikin rayuwar ba neman dagaji ke kaga wasu kahunna a cikin zauruna a rataye kaga wani sanho guda na layu da wane ne an rataye a waje kaza wai duka me ake nema kariya ake nema to wannan kariyar ana neman ta ne a wajen Allah dalili akan wannan maganar Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa qul ka fada musu a'udhu bi rabbil falaq ina neman kariya daga ubangijin sahiya wane ne ubangijin sahiya shine Allah kenan Allah nake nema ya kare ni daga dukkan wani abin da zai iya cutar da ni aka baka azkarus sabah aka baka azkarul masa aka baka azkar na shiga ban daki na hutowa daga ban daki na yin barci na holkawa na duk abin da kake hawa abin hawa zaka hau a sabka zaka yi a tuwo zaka ci a abin sha zaka sha wane ne zaka yi duka an baka azkar din da in ka karanta su zaka samu kariya daga wajen mai bada kariya shine Allah subhanahu wataala amma zaka ga mutun a tsorace a furgice mutane suna zaune ba kowa bai yarda da kowa ba kowa daga ci a wani an yi samu dama zai iya mun kaza sai ga kowa ya fada shirka ga Allah subhanahu wataala ku rasa duniyar ku rayu a cikin furgici da rashin nutsuwa sannan kuma imanin naku kun yi baran-baran ba ku ba Allah ba ku ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mali ce haka daga cikin dalilan neman kariya ul a'udhu bi rabbin nas kace ina neman kariya daga ubangijin sahiya ya bani kariya kuma Allah shine yake bada kariya cikakkar kariyar da ba wata da tasgaro kuma a wurin shi ake neman ta duk wanda ya nemi wani kariya daga wajen wani abin da an san Allah kadai yake iya yin shi ka nema a wajen wani to wannan zai je haka cikin farfajiya ta shirka ga Allah subhanahu wataala Allah kare mu mali ce wa dalilul istighasati dalili akan neman dauki qauluhu ta'ala fadar shi madaukakin sarki id tastaghisuna rabbakum in kuka nemi dauki daga wajen ubangijinku fastajaba lakum ubangijinku zai amsa muku ku nema a wajen shi zai taima zai amsa muku dalili akan cewa ba an yanka sai dan Allah qauluhu ta'ala qul ka fada musu inna salati lalle sallata wa nusuki da yankana wa mahyaya da rayuwata wa mamati da mutuwa mata da mutuwa na gaba daya lillahi rabbil alamin mallakar Allah ne ubangijin talikai la sharika lahu bayar abokin tarayya wa min as-sunnati yazo a cikin hadisi kuma la'ana Allahu man dhabaha li ghayrillah Allah ya tsine ma duk wanda ya yanka ba dan Allah ba a baka wasu sharuɗan cewa ka nemo yanzu misali ka je yin addu'a mutun zai ta nema wajen malamin da bai san inda aka dosa ba sai ya ce maka nemo dabba kala kaza hora ko baka ko wake wake nemo kaza wake wake ko nemo kaza ili kala kaza to waɗannan irin nau'in sharuɗa ne wanda aljannu suke bada su kenan yankan wa yasa ayi shi aljani ne zai sa ayi shi to duk wanda irin wannan yankan yana iya barin musulunci Allah kare mu kuma ba haka nan Allah ya la'ance shi kai ka kadarta kai imagine a ce yau ga wani wanda a ce ma mahaifan shi misali mahaifan shi sun tsine mai albarka an yi ittifaki ba a samu sabani ba cewa lalle wannan mutumin ba zai samu albarka a cikin rayuwar shi ba mahaifan shi suka la'ance shi ba zai samu albarka a cikin rayuwar shi ba to hoba magana mahaifa ake ba fa magana ce ta Allah mai girma da buwaya ya tsine ma wanda ya yanka ba dan Allah ba to kaga al'amarin ai yana da girma Allah kare mu dalilin malam akan abin da ya shahi yin bakance shine mutun ya ce in Allah ya bani kaza zan yi kaza na aikin da'a in na samu kaza zan yi kaza fadar shi madaukakin sarki Allah ya ce yufuna iya daga cikin halin mutanen kirki suna cika annazar alƙawal da suka dokan makawunan su waya khafuna kuma suna jin tsoron yawman wata rana kana ya kasance sharruhu sharrin wannan ranar mustatira mai girma ne wannan shine al-aslul awwal kenan sanin Allah subhanahu wataala kenan duk wani abin da ka sani na bauta karka yi shi sai ga Allah subhanahu wataala insha Allah darasi na hudu zamu tashi al-aslu thani ma'rifatu din lil islam bil adillati